أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. bayan haka in uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa, ina muku sallama irin ta addinin musulunci da ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasalar littafin Al-Burda na Al-Imam Muhammad ibn Sa'id Al-Busiri radiyallahu anhu, wanda a yau shine halkan mu ta biyar, kuma za mu tashi a cikin fasali na biyar a cikin wannan littafi, wanda al-Imam al-Busiri yake cewa al-faslu al-khamis, fasali na biyar, fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallama, a cikin bayanin mu'jizojin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Yake cewa ja'a lid'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami. Sai ya fara da wannan mu'jiza ta zuwan bishiya a wurin manzon sallama, wato shine itaciya. Yake cewa al-ashjaru, itatuwa ko kace bishiyoyi, ja'at, sun zo, lid'awatihi, saboda kiran shi, sajidatan, suna masu ladabi, tamshi, wannan bishiyoyin tana tafi, wannan bishiya tana tafiya, ilaihi, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala saqin, bisa ga kaburinta, bila qadami, ba tare da rudugi ba, irin na mutane. Ma'ana shine yana ishara ne zuwa ga abin da ya faru. Ake cewa manzo sallama ya kiwaya ne a bakin daji, zai biya da bukata shi ne, to sai ya kira waɗansu bishiyoyi yace su taru wuri guda, ma'ana don su mai kamar wani shinge, wani wuri inda zai shiga haka, yayi abin da ya kai shi, to shi ne sai ya kira wasu kai haka nan. Kuma kaga bayan wannan kuma akwai duk wanda wani mutumin da ya zo yace shi ba zai yi imani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama, sai ya sa ga wata bishiya can, sai ta zo nan inda manzo Allah ta zo da kanta, ta mishi ta yi imani da shi, sannan zai yi imani da shi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kira wannan bishiya ta zo wajen shi, ta yi imani gaban wannan mutumin din. To duka dai suna nan da yawa wadanda, kamar yadda nake faɗa, ban cika bana su muna tsawaitawa wajen bayani, a karanta dai a fassara don a fahimci, watan ainihin larabcin wanda littafi da ainihin Al-Imam Busiri ya kawo, wanda shi ya samu fiyawanci zaga duk muna tsallake wasu abubuwa wadanda in muka ce kowanne sai an tsaya bayanin shi, tiriyan tiriyan da hadisan da waɗanda sun karuwace su da sauransu, to duka karatu ne mai faɗin gaske, wanda babu ɗaya sai mai kwanuka muna yin shi, amma ba ma son halaƙatu ɗin su yi yawa na shi wannan karatu, shi yasa muke takaice bayani. Saboda haka duka, amma in mutum yana son ya bi su can, in ka bi da littafan da suka karuwace abubuwan da zaka same su, irin su Dalailun Nubuwa na irin Imam al-Baihaqi haka, da irin su Ash-Shifa na Imam al-Qadhi, yadda sauran dai littafai irin waɗannan ne, wannan in ka bi su duk zaka samu irin waɗannan mu'jizatun da shi Imam al-Busiri zai karanta mana din. Saboda haka zamu karanta dai a roguje, ba tare da tsayawa dogon sharhi, dogon bayani ba. Shine yake cewa al-ashjaru, wato itatuwa, ma'ana bishiyoyi kenan, ja'at, ta zo li da'awatihi, saboda kiran manzo Allah sallama, sajidatan, kuma cikin ladabi ta zo, shine tawadu'i, tamshi, tana tafiya ilaihi, zuwa gare shi, ala saqin, bisa ga kwabrinta, ma'ana bisa ga iccinta, bila qadami, ba tare da dudduge irin na mutane ba, ma'ana shine ba ta da tafin kafa da dudduge irin na mutane, amma kuma sai gashi ta zo da kanta, kuma wurin manzo sallama ta taso, ta zo ita bishiyar da kanta. Sai ya ce ka annama sadara sadaran lima katabat furu'uha min badi'il khaddi bil laqami. Yace ka annama sadara sadaran, ka annama sadara sadaran, kamar ta rubuta wata shedara ne ta rubutu, lima katabat furu'uha, saboda abun da rassanta sun ka rubuta ita wannan bishiyar din, min badi'il khaddi, na kawataccen rubutu, bil laqami, a nan tsakiyar hanya din. Wai ma'ana shine yana magana cewa ita wannan bishiyar din da ta zo ta cirke kanta ta zo wurin manzo sallama, yace to ka annama sadara, kai ka ce ta rubuta sadaran, wata shedara ne ta rubutu, an sani ko rubutu, misali ka rubuta wata shedara, hakan ga rubutu mai kyau. To shine yake cewa ita wannan bishiyar da ta cirke zuwa wurin manzo Allah, zanan da sai bisa ga hanya, ka annama sadarar sadarar kamar ta rubuta wata shedara ce lima katabat furuha saboda abun da rassanta sun ka rubuta rehuka ita wannan bishe kenan shine lima katabat furuha saboda abun da rassanta sun ka rubuta bil laqami a tsakiyar hanya min badi ila khaddi na kawataccin rubutu ma'ana mai kyau rubutu mai kyau sai ga rubutu ya bayyana wanda wasu na cewa abin da ta rubuta la ilaha illallah ta rubuta muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan ya kawo wannan mu'jiza kenan ta kiran wannan bishiya da manzo sallallahu alaihi kuma tazzu yace sannan bayan wannan kuma mislul gabamati annasa rasairatan taqi hadda wadisil lil hajiri habi sai shiga ga kuma wata mu'jiza da shine mislul gabamati haka nan misalin wannan ita ma girgije wannan yanzu ya kawo wannan mu'jiza kenan waccan ta bishiya ya kare da ita yanzu kuma zai mana magana kan watan girgije wanda take bi manzo sallallahu alaihi tana mishi innuwa yake cewa mislul gamati cikin mu'jizan nan manzo Allah haka nan shi ma misalin wannan girgije wadda sa'iratan girgijin nan tana tafiya annasara duk inda manzo sallallahu alaihi tafi tana biya ta ita wannan girgije din tana bi ne kuma taqihi harra wadisin tana kiyaye shi zafin tanderu hami mai zafi lil hajiri a lokacin girgijin rana wai ma'ana shine manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin mu'jizar shi girgije yana bin shi yana mashi inuwa duk inda ya tafi lokacin tsakiyar rana ana zafin rana din nan wanda an sani in kasa ta dauki zafi ko tsakuwa duwatsuna kenan suka dauki zafi to shine yake nufi da wadisi din to da haka duk lokacin da rana ta dauki zafi kasa ta dauki zafi ko tsakuwa to manzo sallama shi kuma lokacin girgije kibi ne yana mashi innuwa don kariya ta ka ya ci zafin wannan tsakuwa din ko zafin wannan rairayi din na wannan kasa din to shine yake cewa bismillah gamamati haka nan daga cikin mu'jizoji haka nan misalin shi ma girgije sa'iratan wadda yake tana tafiya annasar duk inda manzo Allah sallama ya tafi taqihi tana kiyaye shi harra wadisin zafi na tsakuwa ko kace zafi na tanderu hami mai zafi lil hajiri a lokacin garjin rana ma'ana tsakiyar rana su da rana take zafi din nan to wannan girgije lokacin yake mai manzo Allah sallama yana mashi inuwa shi ma nan dukan shi dai mashi gure kiso shi ne wanda yake sanannu na wannan din wanda dai ya faru a lokacin tafiya suna a kasuwanci ko tare da Maisara din nan duk ya ga irin wannan da Sayyida Khadija ta hada su ta da shi sannan yake cewa a qasamtu bil qamaril munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratul qasami yace a qasamtu bil qamari na rantsi da ubangijin wata al munshaqi abun tsagawa din shi watan nan sai yace kuma mabruratul qasami ni ina mai kubutar rantsuwa ma'ana rantsuwa ta tabbata ta ce wanda ba kafara cikin ta haka na abu yake shine qasamtu bil qamari ina rantsuwa da wata al-munshaqi abun tsagawa mabrutal qasami kuma ina mai kubutar rantsuwa cewa inna lahu nisbatan haqiqa yana da dangantaka wana inna lahu haqiqa ga shi tsaga watan nan nisbatan yana da dangantaka min qalbihi daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shine akwai alaka tsakanin tsaga watan nan da aka wa manzon sallama da kuma tsaga kirjin da manzon sallama da aka yi a saboda an tsaga kirjin manzon sallama kuma an tsaga wata to shine yake isharar yake cewa to akwai alaka akwai wani sirri wanda tsakanin wannan tsaga watan da kuma tsaga kirjin manzon sallama a wanki zuciyar nan ta shida wanda yake shi ma sharri ne da cikin hadisi ma'ana nan kaga yana isharar shi kuma zuwa ga mu'jizan nan ta tsaga wata wadda kafiran Makka suka nuna cewa ba za su yi imani ba sai in sun ga an raba musu wata biyu saboda suna ganin ai manzon sallama ai kamar abin da yake sihiri ne yake yi saboda haka ba za su yi imani da shi ba sun san kuma in sihirin ne ba da za a yi ya ta sama yau sihirin iyaka sihirin nashi dai iyaka shi nan kasa to shi sai suka nemi cewa to ya tsaga musu wata in dai shi annabi ne na gaskiya sannan su yi imani to kuma manzon sallama ya roki Allah Allah ma dauki zurki tsaga wannan wata din kuma kashi suka ce kai suka su imani wannan sihiri ne ko kamar da alqur'ani ya bada labari yake cewa batis sa'atu wa shaqqal qamar wa in yara kullu ayatin yuqridu wa yaqulu sihrun mustamir wannan da bi a suke nan sai su ce kai sihiri ne to shine yana isharar zuwa ga wannan tsaga wata din da kuma tsaga kirji manzo sallama da aka yi wanda an sani an tsaga kirji manzo sallama aka cire zuciyar shi wanda ake cewa aka wanke ta aka cika ta da duk sauran al'amura wanda suke na watan da Allah ya tsara wanda za a cika zuciyar da shi wanda ake cewa kuma kamar irin wannan da ake cewa an fitar da rabon shi daga cikin zuciyar mutum manzo sallama abin da ake nufi da wannan din wai ma'ana saboda manzo Allah dur rahama ne cikin zuciyar ta shi to an cire dan in ba a cire wannan din ba to shi dan ma sai ya samu rabo na wannan rahama ta manzo sallama don haka manzo sallama yana iya ceton shi to sai aka ebe rabon da shi dan zai samu na wannan rahama din saboda shi la'antacce ne tsinanne ne shi Allah ya tsine mishi to shi yasa sai aka cire rabon da shedan zai samu, ba wai ana nufin wai rabon shedan wai shedan yana yin tasiri ya shiga cikin zuciyar manzo Allah ba, sallallahu alaihi wasallam, to ba shi yake nufi ba. A rabon da shedan zai samu na rahmar manzo Allah shine yake nufi an ka cire daga ciki din. To shine duk yana ishara zuwa ga wannan tsagin shi da aka yi shi ma wanda an ce ai shi ne su shi ma. To shine yake cewa kasam to ina rantsuwa bil kamar nan ba ina rantsuwa da wata ba, ina rantsuwa da ubangijin wata yake. Shine kasam to bil kamar ina rantsuwa da ubangijin wata al-munshiki abun tsagawa, kuma ni mabrutul qasami ina mai kubatattun rantsuwar da yake ba kafara cikin ta, haka na abu yake cewa inna lahu haqiqa ga shi tsaga wannan wata din nan nisbatan, lalle akwai alaka da dangantaka min qalbihi daga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine daga tsaga zuciyar manzo Allah da aka yi shi ma aka wanke ta. Sannan yake cewa wa ma hawala garu min khairin wa min karamin wa kullu dalfin min al-kuffari anhu ami, wanda ka san shi tsaga wannan kishin da aka yi an yi shi ne a lokacin da yana wajen Halimatu Sadiya, lokacin da yana hannunta bayan ta watan ya fara bayan an yaye shi kenan ya gama shan nono a wajen ta, to amma kaminta mai kai da shi gida, to a lokacin ne aka yi wannan din. Sannan a lokacin da kuma za a yi wahayi kuma ko kuma aka ce za a Isra'ila mai raji shi ma an ƙara yin haka nan din. To shi ne ya ci gaba da cewa wa ma hawala garu min khairin wa min karamin wa kullu dalfin min al-kuffari anhu ami, yace kuma ga wata mu'jiza har yanzu shine shigar kogo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da za su yi hijira da shi da sinan Abu Siddiqu, suka zo suka shiga garu saurin kogon nan na sauru, to da sun ka shiga ciki kuma Allah ya makamtar da kafirai ga su sun zo wurin neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai suna neman su kashe shi, to amma ga shi sun zo har bakin kogon da manzo Allah yake ciki, amma saboda mu'jizar sa sai Allah ya boye shi ga su bakin kogo amma ba su ganin shi. To shine yake cewa haka nan wa ma hawala garu, haka nan da abinda kogon ya taro, wai ma'ana ne daga cikin mu'jizun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin nan wanda kogon ya taro shine wa ma hawala garu da abinda kogon nan na sauro ya taro, min khairin na alkhairi shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa min karamin da kuma karamci shine Sayyidina Abu Bakar Siddiq, amma ga su cikin kogon amma sai ga shi wa kullu dalfin kowane idanu min al-kuffari daga kafirai sai ga shi ami ya makamce anhu daga barin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Sayyidina Abu Bakar Siddiq yana cewa ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, watan da a ce idanuwa ga abuwa ga guwayu suke da sun gane mutun daga suna ganin guwayun kafiran kashi, amma ina Allah ya makamta da suwa sai ba su gan su din ba, shine wa ma hawal gawu, haka nan da abinda kogo ya taro, min khairin na alkhairi shine manzo Allah kinan sallallahu alaihi wasallam da shi ga ciki ne, wa min karamin, haka nan da kuma karamcin da ya shiga cikin wannan kogo shine Sayyidina Abu Bakar Siddiq mutun tare suka shiga da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam, shine kaji Allah yana faɗa cewa watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wanda Allah manzo yake cewa izai kulli li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, lokacin da yake faɗa ga abokin shi suna su biyu a cikin kokokin, to shine izu ma fi da gari izai kulli li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, to shine Allah yake insha Allah ga wannan din. To shine yake cewa abinda ku goyi taro na alkhairi da kuma karamci, sannan wa kullu darfin kowanne ido sai gashi ami ya min al-kufar na daga kafirai, ma'ana duk irin kafiran baki daya sai ga su ami sun makamce anhu daga barin ganin shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama gashi amma ba su ganin shi. Sannan yace fasirqu fil gari wasiddiqu lam yare ma wa hum yaquluna ma fil gari min arimi, don haka sai yace sai gashi fasirqu gaskiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqu da mai gaskata gaskiya shine Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lam yare ma busu gushi ba fil gari a cikin wannan kogon ba, amma sai ga su kafirai din, wahum su kafirai din ya kulu ne sai suna cewa wai ma min arimi, babu wani daya fil gari a cikin wannan kogo, wai ma'ana babu wani mutum daya a cikin wannan kogo, ba kowa cikin shi. Abinda yake magana anan shine wato yana nufin ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kogo shine asirqu din gaskiya, ga Siddiqu ko mai gaskata gaskiya shine Sayyidina Abu Bakar Siddiqu, busu gushe ba suna nan cikin wannan kogo, amma ga kafirai sun zo wurin kuma, amma kuma sai ga suna cewa kai babu wani mutum cikin wannan kogo, ba kowa cikin wannan wuri, shine fasirqu sai ga gaskiya shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa Siddiqu da kuma mai gaskata gaskiya Sayyidina Abu Bakar Siddiqu kenan, lam yare ma busu gushe ba fil gari a cikin wannan kogo, amma su kafirai wahum sai ga su kafirai ya kuluna suna cewa ai ma min arimi, babu wani mutum daya fil gari a cikin wannan kogo, ba kowa cikin shi. Yace zannul hamama wa zannul ankabuti ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi, yace zannul hamama sun yi zaton cewa watan kurciya kamar watan zaka iya dauko wancan wawan din wancan na ƙarshen baitin ko wala mutahimin din sai ka dauko wannan wawan din ka ce wazannul hamama sun yi zaton cewa wai kurciya lam tahumi bata yi sheka ba da kwai ala khairil bariyati a bisa gafiyayin talikai sannan wazannul ankabuta shi ma sun yi zaton cewa wai gizo lamtan suji bata yi saka ba ala khairil bariyati bisa gafiyayin talikai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana shine da suka zo wurin sai suka isko a bakin kogun sai sun kaga ga iyana kamar saka ta gizo wurin haka suka isko kuma ga sheka ta kurciya wurin ta nasa kwai wurin shine suke cewa kai bayyuwa wurin ga a ce akwai mutum cikin wanga kogo kuma ga saka gizo wurin inda akwai mutum ciki ai in zai shiga cikin wannan kogo wannan saka ta gizo to lalle sai ai yayi sai zai duke abi ta gaba ɗaya sannan kuma kurciya ai ba za ta zo ta yi sheka ga wuri ba kuma ta yi kuma akwai mutum ga wurin nan ba to ba zai yi ba to shine ka cewa wai shine sai ga su wazannul hamama sun yi zaton cewa wai kurciya lam tahumi ai ba ta yi kwai ba ba ta yi sheka ta yi kwai ba wazannul hama wazannul ankabuta kuma sannan sun yi zaton cewa wai gizo lam tansuji ba ta yi saka ba ala khairil bariyati bisa ga bakin kogon da fiye yin talakai yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine sai ya zama suna ganin cewa ai ba zai yi haka ba to da yake wannan ne tsari ne Allah ya kare shine sai ya ce to abin da ya saka kan ta faru uqayatul lahi aganat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alim min al-udami yace abin da ya saka ga kan ta faru ga su manzo Allah sallallahu alaihi a cikin kogo ga wadannan kafirai kuma basu gan su ba yace abin da dalili uqayatul lahi kiyayewa ce ta Allah aganat tawadatar da suwa an mudha'afatin min ad-duru'i daga lullunkawa minar duro'i daga yawan sulke sannan wa an alim kuma tawadatar daga barin wani madaukaki minar udami daga dutsi madaukaki ko kuma gini madaukaki wai ma'ana shine kiyayewar Allah madaukakin sulke tafi lunki lunki na sulke ka sa sulke ko so dubu zaka lunka shiga jikinka to kiyayewar Allah tafi wannan sulke kare ka in Allah bai kiyaye ka wannan kasa wannan sulke din ka lullunka to shikenan sai abu ya faru gare ka sai a sare ka din ya kama ka ta kullun ko wani abu mai kama da haka don ka lulluka sulki ko kuma don ka hawan dogon dutsi ka haye sama gare shi ko wani dogon gini ka shige ka boye to kiyayewa Allah ta fi kare ka bisa ga wannan dogon gini ko wannan dogon dutsi da ka hau daga makiya da sun kai boka to shine ma'anar cewa ka nuni uqayatul lahi kiyayewar Allah a garar ta wadatar an mudha'afatin daga lullunkawa minar duru'i daga sulki jam'i ne na sulki na dir'un sannan haka nan tafi kiya ita kiyawa Allah nan tafi wadatarwa wa an alin daga madaukaki min al-udami daga dutsi mana ko kuma dogon gini yace kuma ni wa ma masalid dahru dayman wastajartu bihi illa wa jaltu jiwaran minhu lam yudami yace ma masalid dahru ni zamani bai taba dora mani dayman wani zalunci ba wastajartu bihi kuma nan nemi agaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to faci illa wajen jiwaran faci sai na samu wannan taimako min hu daga gare shi lam yudami wannan zamani ba zai cutar da ni din ba wai ma'ana shi ne duk lokacin da wata musiba ta zamani ta taso yace to ni a wannan lokaci da manzo Allah nake mana neman agaji saboda haka zan yi salati gare shi kuma in yi tawassuli da shi ga ubangiji madaukakin sarki na wannan zamani wannan cuta da zalunci da zai mani Allah ya kare ni gare shi to kuma wataƙan ne haka nan din sai na samu wannan zalun wannan taimakon daga gare shi din wannan zamanin ba zai iya cutar da ni din ba shine ma masanin daharu zaman zamani ba zai taba tilasta mani wani zalunci ba ko ba zai dora mani wani zalunci ba wastajartu bihi kuma nan nemi agaji saboda manzo Allah ba sa sallama illa wajen jiwaran faci sai na samu wannan taimako din da wannan agajin min hu daga gare shi lam yudami ba zai iya cutar da ni din ba ba zai zalunci ni din ba sannan yace wala salamtu ginat dare ni min yadihi illa salamtu nada min hayri musallimi yace wala salamtu gina dare ne ban taba neman wadatuwa ta gidajen nan guda biyu ba shine duniya da lahira ba min yadihi daga cikin ni'ima ta da baiwa ta ba illa salamtu nada face sai na nemi wannan baiwa din nan min khairi musallimi daga fiyayyar abun riko wanda shine za a yi riko da shi ya kuma a samu abin da ake so din wai mara shine shi duk wata wadata ta duniya da lahira daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki in zai neme su to zai neme su ne daga hannun abariku mana shine zai yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wannan baiwa ya bashi wannan ni'ima to da kai haka nan manzon Allah shine fiye ya abariku duk wani wanda zaka rika kai ka zuwa ga Allah madaukakin sarki to manzon Allah shine mafifici ne duk wani wanda zaka rika zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wani wanda yake mutumin Allah to dama da manzo Allah da yake takama inda shine ya riko shi yasa shi ma yaka samu abin da yake samu din to shi yasa ya ce don haka ni wala salam ta gina dare ne ban taba neman wadatuwar gidajen nan guda biyu ba shine duna da lahira min yadihi daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki ba illa salamtun nadafa ce sai na nemi wannan baiwa din min khairi mustalimi ta daga hannun fiyayyen abin riko domin shi Allah madaukakin sarki ko ka haka manzo Allah ya faɗa cewa Allahu al-mudi wa ana al-qasib Allah ne yake bayarwa ne kuma ni ne mai rabawa kaga kidan kai riko da manzo sallama to ai shi kidan zaka samu kin sanai ci gaba da cewa la tunkiru al-wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namat al-aynani lam yanami yace la tunkiru al-wahya kar kai musun wahayi min ru'yahu daga mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna lahu qalban hakika shi manzo Allah yana da zuciya wanda idha namat al-aynani idan idanuwan shi sun kai bacci lam yanami wannan zuciyar ba ta yin bacci ta wai ma'ana shine idan manzo sallama ya mafarkin abu to gakkace kakka ya mafarka kada wani shakku a wannan abun haka yake tabbatacce ne kakka musu kace wannan abun ai yayaye mafarki ne ko na ba a ko alama shine la tunkirul wahya kada kai musu cewa wahayi min ru'yahu daga mafarkin manzo sallama cewa ya mafarki cewa wahayi ne a in ya mafarki haka abun yake tunda ai kaga ko sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalamu ko kaga ai shi ma ya yi mafarkin cewa Allah ya umarce shi ya yanka dan shi annabi Isma'il kuma kaga karshe saboda mafarkin annabawa shi gaskiya ne haka yake din kuma karshe yace zai yanka wannan sai dai Allah madaukakin sarki sai ya kawo mashi sai aka kawo mashi rago a dama ko cin ayyashi ne domin a jarraba shi ne ya gani to shi yasa yake cewa la tunkirul wahya kar kai musu wahayi min ru'yahu daga mafarkin manzo sallama in yayi mafarki haka yake wahayi ne daga Allah abinda yasa ko yace haka inna lahu qalban saboda shi manzo sallama yana da zuciya wanda idza namat al-aynani ira idanun shi suka yi bacci to lam yanami wannan zuciyar tashi ba ta yi bacci ba ta yi bacci ita don da kanshi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa tanamu aynaya wala yanamu qalbi idanun da suke yin bacci amma ni watan zuciya ta ba ta yi bacci sai ce wa zaka hina bulugin min nubuwatihi balaysa yunkaru fihi halu muhtalimi yace wa zaka wannan abun matabbaci ne hina bulugin min nubuwatihi lokacin da isa annabci shine isa shekara 40 na annabci shi kenan sai da shekara 40 falaysa yunkaru fihi bai kasance ana yin musu a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halu mutalimi da irin halin nan na mai mafarki ba wai ma'ana shine wannan mafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi mafarkin abu sai ya tabbata haka nan din yace to lokacin da isa shekara 40 ne wanda za a fara mashi wahayi to a wannan lokacin duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mafarki haka na abu yake shi yasa kaga ko yana da asirul bukhari da sauran tafeku farkon abin da awwalu mabudi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ku arru'ya sadiqa mafarki manzo Allah yake na gaskiya da yawarki shi kenan sai bai tabbata ka to kamin fara wahyi abin da ka fara kenan to shine cewa a wannan a lokacin da shekara 40 ne sai da za a fara fashi wahyi to a lokacin abin ya faru yace kuma ka sani ba a musu abin da manzo Allah ya gani a cikin mafarki ne sai kace ai halin mai mafarki ne irin abun gannan ne yaya mafarki ne a inna manzo Allah ne kake kusura kace haka nan shine wa zaka wannan ya kasance ne hina bulogin lokacin da ya isa shekara 40 min nubuwatihi na fara matan manzancin shi kenan falaysa yunkaru fihi bai kasance ana yin musu a cikin mafarkin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama halu mutalimi wato halina a ce na wai yaya mafarki ne a ba a cewa haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga nashi mafarki shi nashi gaskiya ne yace tabarakallahu ma wahyun bi mukatasabin wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahimi yace tabarakallahu girman ubangiji ya daukaka ya girmama ma wahyun bi mukatasabin shi wahayi ba abun nema bane shi ya wala nabiyyun bi muttahimi kuma annabi bai zamo abun tuhuma ba ala ghaibin bisa ga labarin boye da ya bayar maranan wato shine yana cewa girman ubangiji ya daukaka shi wahayi din nan da kuka gani ba kokarin ibada da himma ka cikin lamarin addini ka sa Allah ya ma wahayi ka zama manzo ba a'a wannan zabi ne da Allah ya Allah ya zabi mutum ya san ya shi manzo ne shi ya annabi ne shi manzo ne to sannan ai mashi amma wata kabba Allah ya zabe ka akan hakan ba to kokarin ibadarka da duk wata himma da gargashin addini ba ta sa ka zama manzo ka zama annabi sannan ci ko manzo Allah bai zama abun tuhuma ba cikin abin da ya bada labari na gaibu ya bada labarin za a yi abu kaza nan gaba za a yi abu kaza nan gaba to ba abun tuhuma bane wannan abin da ya faru din gaskiya ne haka abin yake kaga dai yana isharar da zuwa ga mushi to shine nashi na cewa watan yana daga cikin bozuwa tashi labada labarin gaibi shine tabarakallahu girma ubangiji ya daukaka ma wahayin da muka tasabin wahayi bai zamo abun nema ba ta hanyar aiki ba wala nabiyyun bi muttahimi, kuma wala nabiyyun muttahimi, manzo Allah bai zama abun tuhuma ba ala ghaibin bisa gaba da labaran gaiba da yake sallallahu alaihi wa alihi sallama. Yace bayan wannan kuma kama afra'at wa sabab bil lamsi rahatuhu wa talaqat araban min dagwatil lamami, yace kam da yawa rahatuhu tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, afra'at wa saban ta warkar da rashin lafiya bil lamsi da shafa, wa talaqat araban kuma da yawa ta kwanci kulli min rimqatil lamami daga cikin kullin shafuwar hauka. Ana abin da yake magana shine wai hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda mu zace da yawa mutum wanda bai da lafiya yana cikin wani hali na ciwo mai tsanani, kawai manzo Allah da ya sa hannu da ya shafe wannan rashin lafiya da ya shafe shi, shikenan duk abin da ka damu na shafe shikenan, sai Allah ya barka da shi baki daya. Sannan kuma yake cewa su mai da yawa wannan shafe hannu nashi ya warkar da wanda yake mara hankali baya da hankali, amma manzo Allah sallama saboda ya shafe shi da hannun shi mai albarka shikenan sai dai kone ya warke. To shine ma'ana kam da yawa rahatu tafin hannun manzo Allah sallama abura ta warkar da wasaban, wato shine rashin lafiya bil lamsi ta hanyar shafa da wannan hannun nashi din. Sannan wa dalakat araban kuma da yawa ta kwanci kulli min rubqatil lamami daga kulli na rashin lafiya ta hauka. Allamami hauka shi yake cewa allama ba wai ainihin zunubai ake nufi karan zunubai nan gudu ba, allamami din nan yana bada ma'ana ta watan shafa hauka, shine ta kwanci kulli min rabqatil lamami daga shafar hauka, daga kulli na shafar hauka. To hannun manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sunan da yawa shi yasa nace ba za mu shagalta ne da ambaton su ba, dan muka ce kowace mu'jiza da wanda shi Imam Busiri faradi sai mun kawo ta ga wanda ya ruwaice da an kai abin da sauran su. To wannan karatu ne mai fadi, karatu zai ja tsawo kare daga cikin masu dan kokarin su bi fassarar karatun, to sai abin ya dan hankalin su ya dauko da yawa na harkar da dogon sharhi wurin. To shi yasa ma dai ya Allah ya taimake mai ba mu dogon lokaci mai tsawo wanda har za mu kai ga karatun irin waɗancan da tafi insha Allah irin su ashifa din da sauran su. To duk a can za a samu walwal abun dai ba din Allah ya tabbata, fatan Allah ya ba mu lokaci ya ba mu lafiya da kuma samun dama da iko na yin waɗannan karatu wanda za mu kai har irin waɗancan din manyan tafi waɗannan zamuji waɗannan abubuwan din baki ɗaya su a tafsilan. Sannan yake cewa bayan wannan kuma wa hayati salata shahaba ad'awatuhu hatta hakat gurratan fil usulud duhumi, yace bayan wannan kuma yace wa ayati sai kace da'awatu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ayati sanata ta araye shekara ashhaba mai tsananin hori wanda hatta hakat hasil ta yi kama da gurratan wani irin haske fil usulud duhumi a cikin zamunan duhu, wai ma'ana shine kuma yana ishara shi kuma zuwa ga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wanda yazo a masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam yana hudu bayana na Abu Hurairah da Muslim da sauran tafiyan hadisi duka cewa yana cikin wannan hudu ba sai kawai wannan mutun yazo yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ruwa ba ruwa dabbobi sun halaka jama'a sun tagayyara saboda babu ruwa ka roka mana Allah ya ba mu ruwan sama. To shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya addu'a nan take wanda aka saukar da ruwa sai da aka yi sati daya ana ta wannan ruwa ba dauki ba, sai da aka sake dawo wani satin wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba din aka roke shi ya roki Allah kuma ya rage wannan ruwa sun yi yawa. To shine yake nufi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayar da shekara mai tsananin fari da wannan addu'a ta shi, shine da'awatu addu'ar shi wa ahayati sanata ta rayar shekara ashhaba mai tsananin fari hatta haka tasir ta yi kama da gurratan watan haske fil usulud duhumi a cikin watan zabun nan masu tsananin duhu, kamar tsananin duhu duk wanda yake wulif sai kawai ka kawo hitila ka kunna wulif. To waɗannan ruwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a aka saukar da suwa, to wannan shekara sai ta zama wadda kasan haka din. Yace bi arin jada aw hiltan bi daha biha sayyibun min al-yami aw sayyibun min al-arimi, wato nan shi kuma yana magana a cewa kakka azako kawa misali a ruwan ko ta yatsu ne suka fito ko a wancan na yatsu su da ba suke nan, shi kuma sai yace bi arin jada da girgiji ne ya ba da wannan ruwa, da mana girgiji ne aka yi hadari kamar yadda aka sanya al'ada da manzo Allah ya roki Allah ayi ruwan nan take sai ga hadarin ya hadu aka zo aka shine bi aridin da girgiji ne ja da ya baya da wannan ruwa da yayi wannan baiwa aw khiltal bidaha, wanda zaka yi zaton cewa watan an ka ce bidaha wato abun nan ne kurudufi, wata wasu kuma ana cewa tafki an gane. To shine aw khiltal bidaha sai ka yi zaton cewa shi tafki biha da wannan shekarar da aka wannan ruwa din sai kai zaton watan kamar tafki ne, wani tafki ne kai an ka buɗe ki na ruwa, sai bun min al-yammi, ko kuma sai ka zo ko kamar kwalalace, ma'ana zuba ne, gudu ne na wato wani kogi, kamar wani kogi ne kawai aka bude kishi kiran kun ruwa sun ka tawo. A wasailun min al-arbi, ko kuma kamar kwalala ne na wani dam wanda aka bude, wanda an sani dai duk lokacin da kaga ai akwai inda zaka ganin ruwa wanda ake tarewa ko wanda idan lokaci wanda aka ruwan sun yi ana so a bude masu a su wuce sai a rage su, kaga za a yi shi la ana buga kararrawa wanda kowa zai san ga ruwan nan za a bude ko wanda kaga da amudin ruwan karfi gare su haka, to shine ka nufin wai wannan ruwan da aka yi na sama haka an ka malala ruwa sosai da gaskiya da kasan wani tabki ne an ka bude ke ko kuma wani watan kogi ne an ka bude ko kuma kamar yadda kasan wani dam ne an ka bude wanda ruwa sun ka taro gare shi masu yawa, to kamar shine an ka bude ke sai ga ruwa ko ina sun cika duniya sun cika wurare daban-daban an samu ni'ima mai dimbin yawa shine bi adadin jada da watan girgiji ne ya bada wannan baiwa ta ruwan sama a wahilta libidaha biha sai kai zaton cewa tabki ne biha ga wannan ruwan da aka yi na wannan shekara din ko kuma sai bin min al-yami kamar watan kwararar ruwa ne na kogi a wasailun min al-arimi ko kuma kamar kasan kwarara ce daga tabki haka aka samu wadannan ruwa malal sun ka malalo sosai da gaske wanda ruwa sun ka wadace kowa da kowa aka samu abin da ake fata duk inda wani tabki kuma yake ya cika duk inda wani kogi yake ya cika duk inda wani dam kuma yake ya cika, to wannan shine kuma kashe wannan fasali kuma za mu tsaya insha Allah sai mun saki dawowa muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya kara mana soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna roƙon Allah ya kara mana watan ganin girma da kima ta manzon Allah a cikin zukatanmu, muna roƙon Allah ya tabbatar mu akan soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muna roƙon Allah ya sa mu dukkan inda yake samu soyayya manzon Allah lahira ya hada mu da manzon Allah din baki dai aljanna alfuran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.